jama'a maza da mata ne suka yi dandazo a rumfunan kada kuri'a tun da misalin karfe 7 na safe a yawancin tushoshin zaben da muka ziyarta kuma an samar da wadatattun kayan aiki kamar yadda jami'an suka shaida mana wato jami'an hukumar zabe suka shaida mana to sai dai kuma akwai wani bidiyo da ake yadawa da ke nuni da cewa kwamishinan matasa da wasanni na jihar Bauchi Adamu Nasoro yana sayan kuri'a a hirata da shi ya kareta wannan batu
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana honorable Adamu Nasoro kwamishinan matasa da wasanni na jihar Bauchi ba ni bane kuma nayi hira da wata kafa an yada labarai kuma na gaya musu cewa wannan hoto ba ni bane kuma duk jarida ko duk mutumin da ya wallafa wannan labari yayi ne domin ya bata mun suna kuma in Allah ya yarda zan nemi haƙƙi na ta bangaren shari'a.
A wata sabuwa kuma gwamnatin jihar Bauchi ya bayyana rashin jin dadin sa da yadda jirgi mai saukan ungulu ke tashawagi a karamar hukumar sa ta alkaleri.
To muna godiya wa Allah subhanahu wataala tunda na fito gida nan mun zo ƙauyen mu kilomita 120 na ga mutane sun fito sun fito rodo a duk maza ba kuma kaman ga alaman ko ina ana gani cikin lumana ana zabe cikin walwala akwai wani jirgin sama da yake yawo a karamar hukuma na ba mu san me ya kawo jirgin sama yawo ba tunda ba lokacin yaki bane kuma dama kun sani na yi kukan cewa an kawo sojoji musamman sojojin sama cikin zabe
Abdulrahman Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.